Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM a tashar mu da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet ko da yaushe da ake bukata a voahausa.com ko sashinhausa.com. Assalamu alaikum alaikum barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 1 ga watan Satumba shekarar 2017. Ibrahim Jarmani da gabanin Washington DC tare da Sarfilu Hashim da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To Ibrahim, shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai mutunta hukuncin kotun kolin ta soke zaben da aka ce ya lashe a watan da ya gabata, ko da yake bai goyi bayan hukuncin ba. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan ta Harbi a kudu maso gabashin jihar Texas ya kai 39. Mai alfarma sarkin musulmi ya yi kira ga 'yan Najeriya su rungumi juna su kuma zauna lafiya a sakonsa na barka da sallah.
To kanin labarin kenan kuka saurara. To da shake yau take sallah, Jummai Ali za ta gabatar muku da shirin gaishe-gaishen sallah kashi na uku kai tsaye daga nan Amurka. Amma kafin nan ga labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shagulgulan sallah lafiya. Ga labarin. Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai mutunta hukuncin kotun kolin ta soke zaben da aka ce ya lashe a watan da ya gabata, ko da yake bai goyi bayan hukuncin ba. Yayin da ya karbi hukuncin kotun, Kenyatta ya kushe wa kotun da cewa mutane shida sun yanke shawarar watsi da abin da al'umma ta zaba. A yau Juma'a ne kotun ta ce hukumar zaben kasar ta tafka kurakurai da suka saba doka lokacin zaben, wanda yake rage darajar zaben. Shugaban 'yan adawa Raila Odinga, wanda ya bar haraba kotun a matsayin wanda ya samu nasara, shi ne ya shigar da kara ya nemi kotun da ta yi watsi da sakamakon zaben watan Agusta da ya faɗi da kusan ƙuri'un bogi miliyan 1,400.
This is a very historic day for the people of Kenya. My intention to people of the country.
Ya ce yau wata rana ce mai cike da tarihi ga mutanen Kenya, har ma da mutanen nahiyar Afirka. A karo na farko a tarihin demokradiyyar Afirka, kotu ta soke zaben shugaban kasa. Wannan abin tarihi ne. Kundin tsarin mulkin Kenya ya tanadar da cewa dole ne a sake gudanar da zaɓe cikin kwanaki 60.
Yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan ta Harvey, wadda ta haddasa ambaliyar ruwa a kudu maso gabashin jihar Texas, ya kai 39. Jeff Linda, wani masanin yanayi, ya ce kogin Clear Creek na jihar Texas ya samu ruwan sama da ya kai santimita 120. Yayin da mutanen yankin da wannan guguwa ta afkawa ke kallon aikin da ke gabansu na sake gina rayuwarsu, sai ga wani fargaba ya faɗawa bakin da ke zame bakin da ke zaune wurin ba bisa ka'ida ba, a cikin wani hali waɗanda ke tunanin idan suka nemi taimako zai kai su ga hannun hukuma. Yanzu haka dai an aika da ma'aikatan taimako a yankin domin kwantar da hankulan bakin da kuma tabbatar musu da cewa ba za a kama su ba domin sun nemi taimako. Hukumar da ke kula da shige da fice ta custom sun ce ba za su gudanar da aikin neman bakin da suka karya doka ba a yankunan da wannan lamari ya shafa.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban lamarin da ya fi ɗaukar hankalin mai alfarma sarkin musulmi na barka da sallah a jawabinsa jim kaɗan bayan saukowa daga sallar Idi shi ne yanayin da Najeriya ke ciki da ƙalubalen rabuwar kawunan 'yan ƙasar. Wakilin Murtala Faruk Sanyinna ya halarci sallah a masallacin, inda ya haɗo mana da wannan rahoto.
Kwanakin baya an samu wasu ƙorafe-ƙorafe daga mutane daban-daban a wannan ƙasa, har ta kai cewa ya yi shigar da ruwan da suke inda nan ne aka yi musu ba, da kuma gwamnati sun tafi ke. An je mana Arewa, an je mana a Kudu, da muna je da ban tarayya da transformomi da suka ɗauki matakai ganin cewa wannan abin da ta tashi hankali ba.
Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya jaddada muhimmancin zaman lafiya da haɗin kai, wanda ya ce shi ne kawai tafarkin samar da ci gaban ƙasa.
Muna kira ga jama'a a zauna lafiya da kowa, ya da Allah haɗa mu, a girmama kowa, a tabbatar da an samu cikakken zaman lafiya. Mu duk wanda ya samu kanshi wani, ka girmama mutane da ke wurin nan da tallafa masu a zai tare cikin kwanciyar hankali. A duka ma mangalin ba su kare tashi hankali a wannan ƙasashen. Ban tashi hankali ba yi mana komi yan da rashin alheri ba. Domin an ce zaman lafiya ya zama ɗan sarki.
Haka ma mai alfarma sarkin musulmi ya yi tsokaci dangane da matsalolin baki da 'yan gida da 'yan Najeriya ke fuskanta, inda ya jaddada cewa ɗan Najeriya na da damar da zai zauna a duk inda yake so a faɗin ƙasar. Yana mai ba da misali da jihar Sokoto, inda ake zaman lumana tsakanin 'yan asalin jihar da ma waɗanda suka zo daga wasu jihohin.
Kowa yana da 'yancin zama ko ina yake so, cikin kwanciyar hankali, irin yana naya, cikin gaya da hukuma da shugabanni.
To a gaida Murtala. Tsohuwar kungiyar 'yan yakin sunkuru ta kasar Colombia FARC ta sake kaddamar da wata jam'iyya da sabon suna a yau Juma'a. A wani taro jiya Alhamis bayan gudanar da taron, mambobin kungiyar 900 na mako guda sun kada kuri'a domin canzawa kungiyar tasu suna domin soke duk wani abu da ya shafi harkar yaki. Duk da haka, tsohuwar kungiyar 'yan yakin sunkurun wanda ta yi yaki har na tsawon shekaru 50 kafin ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a shekarar da ta gabata, ta ce tana nan tana tanadin dalilan da ya sa ta yi juyin juya hali. A yau sabuwar kungiyar FARC za ta yi bikin kaddamar da kungiyar a dandalin Bolivar da ke kusa da fadar shugaban kasar a birnin Bogota. Karkashin yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2016 da gwamnati, wadda ta kawo ƙarshen yakin da ya kashe sama da mutane 220,000, yawancin mayakan kungiyar an yi masu afuwa, aka kuma ba su damar shiga duk wata harkar siyasa a ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai a gyara zama ga Jumai Ali da ga shigashen sallah. Ai sauraro lafiya.
Ma sauraro, yau fa take sallah.
Lallan shugaba dai ne sirrin zaman lafiya. In ya zo ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama.
Shugaba adali shi ne sirrin zaman.
Assalamu alaikum masu sauraro. Ya aka ji da hidimomin sallah? Jummai Ali ce daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar muku da kashi na uku na gaishe-gaishen sallah daga ƴan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Haka ne, za mu fara karɓar gaisuwa daga birnin Boston jihar Massachusetts, magarzaya zuwa jihar West Virginia. Malamai gare ku.
Assalamu alaikum masu saurare, sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Samunaka. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ada Abubakar da mai martaba sarkin Zazzau Dr. Shehu Idris. Ina miƙa gaisuwa na ga Alhaji Muhammadu Jibo Kongozare, Professor Ango Abdullahi, Dr. Alhaji Sarki Tafida da kuma Sadiq Agoro da duk mutanen Gelesu, Musa Naira Hausa ta Zaria, Abubakar Tanko AT, Pompon Goba Tudun Wada Zaria, Alhaji Sani Aminu Sultan Sarkin Samarin Zazzau Angon Iya. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga Alhaji Umar Shagalunku, Alhaji Mahmuda Wafa, garkuwan malaman Zazzau Maloli. Sannan ina miƙa gaisuwan sallah na ga Major General Abdulrahman Bello Dambazau Retire Abuja da Garba Musa Turawa Soba. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga Idris Bajiwa, Hassan Kurfi a Katsina da Junaidu Murnai Galadanci a Katsina. A Daura ina miƙa gaisuwan sallah na ga Sabi Yusufu Daura da mai martaba Sarkin Samunaka da sarkin mai martaba sarkin Lere da limamin Samunaka da Malam Rabiu Headmaster da dan yaro na Mantitsamiya sai a Kunu. Sannan ina miƙa gaisuwan sallah na ga Lawal Audu, Audu Lawal Kankiya. Ina miƙa gaisuwan sallah dai a Gombe Yahaya Dogara NNPC, Zab Aliyu Abdullahi Makarfi da kuma Muhammadu Sani Dan Haja, da fatan duk sun yi sallah lafiya da Alhaji Yahayan Bawa a Samunaka. Ina fatan Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa. Sannan kuma a Kefi ina miƙa gaisuwan sallah na ga Baba Audu a tsohuwar kasuwa Kefi da ɗanin shi Alhaji Musa Mai Wake, Alhaji Ibrahim Bako, tsohuwar kasuwa Kefi. Sannan ina miƙa gaisuwan sallah na a Jos ga Alhaji Ahmadu Bako Mai Goro da Alhaji Aminu Bako Mai Goro a Butcher Line a Jos, da Alhaji Awalu Chairman ɗin ƴan gwanjo a Jos, Abdulsalamu Magaga Garba Magaga Dan Balla da Muhammad, duk ina musu fatan sun yi sallah lafiya. Sannan ina miƙa gaisuwan sallah na ga Hajiya Uwani Ibrahim Suleiman a nan a angon Malali a Kaduna. Sannan ina miƙa gaisuwan sallah na ga Hajiya Kande Saja Jumare Nuhu Road a Tudun Wada Zaria. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai girma Hakimin Abadawa dan Alhaji Dan Azumi Sarki. Sannan ina miƙa gaisuwa na ga Awwalu Muktar Zangon Daura. Ina miƙa gaisuwa na ga Lawal Balaraba Tsauri. Ina miƙa gaisuwan sallah ga Alisani Saulawa, Alisani Sound, Muntaru Labo da Hassan Kurfi, da duk fatan sun yi sallah lafiya da Tukur Ajiya. Ina fatan sun yi sallah lafiya da Tanimu Garba.
Allah ya maimaita mana ko?
Allah shi maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Mun gode masu saurare.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ce Hajiya Mada daga nan West Virginia, Charleston, West Virginia. Allah ya ji ƙanshi mahaifin namu Professor Muhammad Brennus da sauran magabata duka da aka je lahira da ita mahaifiyar tamu Hajiya Hawwa. Allah ka sa suna rahama da sauran iyaye da kakanni da dukkan musulmin duniya baki ɗaya. Allah ya sa suna rahama, sa aljanna makoma, mu ma Allah ya kyautata mu in ta zo. To ga gaisuwa na Ankas ɗina da Antis ɗina, Alhaji Aminu a Ghana, Dr. Maye, Hajiya Bebi, Hajiya Shatu, Hajiya Sauda Kandan Mai Hana, Hajiya Aisha Nes a Kuforidu a Ghana, ga gaisuwa na Hajji Hadi Yamma mai Sakwara, ga gaisuwa kuma na Alhaji Hassan GRA Zaria Anti Tahira kana ki gaisuwa kema, ga gaisuwa na Yannina da Ɗannina Hajji Yahana Togo Hajji Turai Zaria Anti Larai Gambia, ga gaisuwa na Anti Baby da iyalanta, ga gaisuwa na Hajji Fati da iyalanta, ga gaisuwa na Alhaji Ibrahim Jega da iyalan shi, ga gaisuwa na Alhaji Babangida Yunusa da iyalan shi, ga gaisuwa na Anti Ruki da mijinta da sauran iyalinta, ga gaisuwa na Alhaji Bashir da Hajji Samira a Gwammaja tagwayen gida, ga gaisuwa na Hajji Halima da Alhaji Sani da iyalan shi, ga gaisuwa na Surkaina daga Jega, Hajji Kulu, Dan Jumma, Dan Zaria da sauran wanda na ambata da ba ambata ba, dan Allah ku yi hakuri. Ga gaisuwa na Aminiya na Anti Zakiya mai wake da mijinta Alhaji Umar da ita maman ta mu Hajji Hausatu mai wake. Alhaji Mala Abdul-Jabbar Kuforidiya Ghana, ga gaisuwan ka kaima da sauran ƴan uwa. Alhaji Musa Jega a Saudi Jidda Saudi Arabia da iyalan shi ga naku gaisuwa. Alazan mu duka da suka je Hajji, Allah ya dawo muna da su gida lahiya, da wanda ba su samu zuwa ba Allah ya nufe su da zuwa. Mu da muka je Allah ka maimaita na muhajin, a sa Hajji mabrur aka yi, Allah ya karban mu, ya sa mu kabuliya muka yi, Allah ya duka iyaye da kakannin mu, dan Allah ya hakuri da wanda na ambata da wanda ban ambata ba, duka kuna cikin gaisuwan nan. Allah ya sa mu yi sallah lahiya, Allah ya karba mana, ya nuna mana baɗin-baɗin badada. Hajji Jumai da abokan aiki, mun gode, Allah ya saka da alheri.
To, Allah ya maimaita mana ko?
Amin, amin.
Nan gashe-gashe albarkacin wannan rana ta babbar sallah suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bari mu sake leƙawa birnin New York domin karɓar gaisuwar sallah.
Ni Alhaji Lawan Al-Haddad sallaman New York. Farkon gaisuwa na ina gaida Baba Buhari, ina mai sanya zuwa kuma ina mai barka da sallah. Allah ba shi lafiya, Allah kai ke da lafiya. Kana yin lafiya, kai ma Baba Buhari lafiya. Ina gaida sarkin musulman New York Alhaji Yahuza Najib. Ina gaida Alhaji Allaru Al-Hassan wazirin New York. Ina gaida Alhaji Ahmad Galadima na New York. Ina gaida mai daki na
ya hakuri malam, ba gaida ƴan nan sai ƴan gida, tunda ku nan kuna tare da su ko?
Okay, to
eh kaga ku kuna tare, ai idea din dama a ba da chance ne a gaida mutanen da ke Africa ko ina ne, ba dai cikin America ba.
Sai in yi sake ku.
Eh, kana iya sai in yanke wurin kawai, ci gaba.
To, eh, to. Ni ne Alhaji Lawan Al-Haddad sallaman New York. Ina gaida Baba Buhari, ina mai dubin gaisuwa, ina mai sanda zuwa kuma ina mai barka da sallah, Allah ka ba shi lafiya. Ina gaida Alhaji Ahmadu Galadima a Ghana. Ina gaida Musa Kikat a Ghana. Ina gaida Hajji Kani a Ghana. Ina gaida sarkin zangon Kumashi Alhaji. Alhaji
ba komai, zan gyara ko da kai kuskure, ka ci gaba, zan gyara maka.
Okay, ina gaida sarkin zangon Kumashi Alhaji Faruk. Ina gaida Alhaji Mas'ud Alanda wazirin Landa. Ina gaida matana Hajiya Kande a Ghana. Ina sayana, assalamu alaikum.
To, Allah ya maimaita mana ko?
Amin, amin. Allah maimaita, Allah maimaita. Allah kai mu sabon shekara, Allah kai mu bajin badala. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum jama'a. Ina gaisuwa na sallah, ina yi muku barka da sallah barka da shekara, Allah ya maimaita mana alhazanmu da suka ji maka, Allah ya karbi ibadarsu. Nan ga gida kuma ina gaisuwa zuwa ga ƴaƴana Hajiya Sa'adatu Zaria da ƴaƴanta, da Abubakar Abdullah daga Kaduna, sa'annan da Gado Muhammad daga Jos. Mun kuma gane kuma ina gaisuwa zuwa ga sarkin zangonmu na Kumashi Alhaji Umar Faruku, da sarkin Yarbawa Alhaji Rufai Ahmed Alawo, da sarkin Musawa Alhaji Ibrahim Mai Nasara. Ina ma mai ɗaki na kuma dubun gaisuwa, Allah ya taimake mu ya ba mu zaman lafiya ya kai mu kuma sabon shekara. Ajiya Nura Alhaji Ibrahim Mai Talma, da gidan Malam Abdu Tantaro, da gidan Sarki Umar Fillu, duka ina mu gaisuwa na shekara, Allah ya maimaita muna, da gidan Sarkin Bari Bari da Alhaji Alhassan Barau. Ni ne naku Alhaji Ibrahim Mai Talma, Sarkin Fada na Kumashi. Wassalam.
To Allah ya maimaita mana.
Amin ya rabi, amin ya rabi Allah.
Assalamu alaikum. Sunana Hajiya Aishatu Aramu na Gudu, wanda aka sani da Mimo ko kuma Hajja Koma, daga Maryland USA. Ina aiko da gaisuwa zuwa ga iyayena da ƴan uwana a gidan Alhaji na Gudu a bakin ruwa Kano. Ina yi muku barka da sallah, ina fata ku yi sallah lafiya. Ina gaida Alhaji Badamasi, ina gaida Alhaji Mustari, ina gaida Hajjiya Magajiya. Barka da sallah Hajjiya Nabi'u da Hajjiya Suki. Ina gaida Dr. Kabir Alfindiki da iyalinsa. Ina gaida Isiyaku Baba Alfindiki. Ina gaida Hajjiya Saratu Muftaru a Sharaɗa. Barka da sallah Tawata Ladidi a Zaria. Barka da sallah Aliyu Garba a Kaduna da iyalinsa. Barka da sallah Barista Muhammad Bello Shehu da Barista Ismail Abdulaziz. Barka da sallah Alhaji Mutari Hashim da iyalinsa a Sanka. Barka da sallah Alhaji Mansur Hashim da iyalinsa. Barka da sallah Sharif Abdulkarim Ahmed Tela da Olonfe. Ina kuma gaida dukkan mutanen bakin ruwa. Barkanku da sallah. Assalamu alaikum.
To Allah ya maimaita ku.
Amin, amin, nagode, nagode.
Allah ya baki lafiya kuma.
Amin.
Assalamu alaikum, ni ce Hassana Jafaru a birnin New York. Na kira ne in yi gaisuwar sallah da ƴan uwa da abokan arziki. Ina gaida baba ta Ajiya Sahura a Ghana. Ina gaida ƴan uwa na Husaina a Nigeria, Kano. Ina gaida mai gidana Alhaji Lawan Baba a Baici. Ina gaida babana Alhaji Jibrin. Ina gaida ƴaƴana a Kano da Rashad da Angu da Kanin Salawa da sauran ƴan uwa da abokan arziki. Allah maimaita mana, Allah cika magabata, Allah ka mu gwajin bagalan da. Assalamu alaikum.
It's your boy now. This sound on the beat. Kete fitilar da ta haska zuciyata, kete fitilar da ta haska rayuwata. Abar nuna kete farin ciki na, abar nuna kete burin zuciyata. Abar nuna kete farin ciki na, abar nuna kete burin zuciyata. Abar nuna kete burin zuciyata. Bada san ki gini sa, oh, sam-sam bada san ki gini sa.
Masu raro, laifin dadi aka ce karewa. Mun kawo ƙarshen gaishe-gaishen sallah, sai kuma baki idan da rai da lafiya. Waɗanda suka samu dama zuwa aikin hajjin bana, Allah ya maida su gida lafiya. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jummai Ali ke wa dukkan masu sauraron mu barka da sallah. Allah ya maimaita mana, ya sa mu ga na baɗin baɗaɗa lafiya.
Magani kaunar ki ce magani, warkar da ni, kaunar ki ta warkar da ni. rikice magani warkar da ni kaunar ki ta warkar da ni kece fitilar da ta haska zuciya ta kece fitilar da ta haska rayuwa ta abar kauna kece farin ciki ta abar kauna kece burin zuciya abar kauna kece farin ciki ta abar kauna kece burin zuciya love I get for you go last forever my baby come to me come give me love oh. Give me love oh. Sweet sweet love give me love oh. Sweet sweet love kete putlar dada haska suchiya da kete putlar dada haska rayuwa da abar kauna kete farin ciki da abar kauna kete burin zuciya abar kauna kete farin ciki da abar kauna kete burin zuciya you are my ride or die you are my ride or die kete putlar dada haska suciya da kete putlar dada haska rayuwa da abar kauna kete farin ciki da abar
to a gaida jummai da sakonnin kuma ci geshe-geshen sallah ubangiji Allah shi maimaita mana. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu karkare ga Sarfil Hashim da takaitaccen labarai.
To a takaice, shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai mutunta hukuncin kotun kolin ta soke zaben da aka ce ya lashe a watan da ya gabata, ko da yake bai goyi bayan hukuncin ba. Yayin da ya karɓi hukuncin kotun Kenyatta ya kushe wa kotun da cewa mutane shida sun yanke shawarar watsi da abin da al'umma ta zaba. A yau Juma'a ne kotun ta ce hukumar zaben kasar ta tabka kurakurai da suka saba doka a lokacin zaben wanda ya rage darajar zaben. Shugaban yan adawa Raila Odinga wanda ya bar haraba kotun a matsayin wanda ya samu nasara shine ya shigar da kara ya nemi kotun da ta yi watsi da sakamakon zaben na watan Agusta da ya fadi da kusan ƙuri'un bogi miliyan 1.4. Yau mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan ta Harbi wadda ta haddasa ambaliyar ruwa a kudu maso gabashin jihar Texas ya kai 39. Jeff Lindner, wani masanin yanayi, ya ce kogin Clear Creek na jihar Texas ya samu ruwan saman da ya kai santimita 120. Yayin da mutanen yankin da wannan guguwa ta afka ke kallon aikin da ke gabansu na sake gina rayuwarsu, sai ga wata fargaba ta jefa bakin da ke zaune ba bisa ka'ida ba cikin wani hali, wanda ke tunanin idan suka nemi taimako zai kai su ga hannun hukuma. Babban lamarin da ya fi ɗaukar hankalin mai alfarma sarkin musulmi na barka da sallah a jawabinsa jim kaɗan bayan sakuwa daga iri shine yanayin da Najeriya ke ciki da ƙalubar rabuwar kawuna da 'yan ƙasar. Tsohuwar ƙungiyar 'yan yaƙin sunkuru ta ƙasar Colombia FARC ta sake ƙaddamar da wata jam'iyya da sabon suna a yau Juma'a.
To masu sauraro, a nan za mu da sa'aya a shirin namu, sai kuma anjima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa ta ba da umarni, da injiniyanmu na yau John Dryden, Ibrahim Jarmai ke cewa a yi bukuwan sallah lafiya. A dakatar shirin yau da gobe.